Yau dandalin VOA bakwancin ga ya samu a zaurin namu na nishadi.
Ya sami bakwancin Adamsi Maina Jonko wanda aka fi sani da Mr. Jagzi.
Mr. Jagzi?
Mr. Jagzi.
Jagzi.
Jagzi ba, chairman na Jagzi Record.
To kai a mawaƙan. A wani fanni aka fi yin fice?
Eh to gaskiya na yi fice ne a fannin Hausa hip hop da yake already tun da na tashi shi nake yin sha'awa. Kuma shine dai hurgina a cikin wagogin nan.
Hip hop kadai kake yi?
Hip hop kawai nake yi. Ina yin kuma singing, ina yin rap, ina singing a cikin hip hop din gaba daya.
Duk kai kadai kai hip hop kai rap?
Kuma ne singing ba duka.
Kuma ba ka so kanka ba ka so wasu suna su dan
samu su ma kenan. Ah to already dai abin da yake faruwa shine ta kowanne fanni ina kokarin ganin na dan burge masoyana ne, shine dalilin da yasa nake kokarin ta kowanne fanni dan taba shi.
Wani sakonni ake isarwa ma?
Eto gaskiya hip hop tana isar da sakonni kamar irin wayar da kan mutane akan abin da yake faruwa irin a duniya ko kuma canza abu da yake already. Shi hip hop dai wani salo ne wanda ake yi kokari ko adashin wajen wayar da kan mutane, musamman mu bakajen fata, musamman irin mu bakajen fata haka, ko a Turai zaki ga already suna amfani da hip hop wajen isar da sakon su lokacin da ake samun wariyar launin fata a kasashen Turai.
To su can Turai suna wayarwa ne, misali kamar yadda kace akan wariyar launin fata da sauran su, kai anan akan wasu batutuwa kake?
Eh to musamman ne ina isar da sakona ne bisa akan matasa, irin yanayin rayuwar da matasan mu suke fara. Dan a kwanan nan akwai wani waka da nayi akan yadda nake ganin matasa sun kasance suna fara harkar shaye-shaye da wasu sauran abubuwa gadan-gadan da wayo. To amma dai gaskiya sakon da na fi isar da sakona ga matasa ne, saboda su ne nake tunani irin nasu.
Kace ce wakar wacce ka fitar a kwanan nan kawai?
Eh to a kwanan nan mun saki wani waka wanda ake kira da suna Haka Kawai.
Haka Kawai. Me take cewa?
A wagar Haka Kawai san dan irin abun wagar ne ko kuma faɗi sakon wagar? Okay, to a Haka Kawai dai muna irin haka kawai. Many people call me dan asara, me I told them Jonko no be do gadara, tinkan na fara everything Allah ya tsara, abin mamaki mai jaki wuce doki, sannan bata hana zuwa inda guziri na kirki, suna ta bani maki, Allah na zuba taki.
Ita akai me kai, naji kace ana yi maka
irin gadara, but irin idan ka fara waka ne akwai wasu mutane da za su ga kamar irin idan ka fara waka ko ka dan canza musu yadda kuke neman mu'amalar ka da su da waye, to suna irin tunanin kamar haka ne. Kuma dama rayuwar mutum ya kadan samu kansa cikin wani yanayi da zai dinga irin zama busy daga lokaci zuwa, yana irin zama busy wani lokacin zai wuce jama'a ran saba, to wata rana irin haka na dan wuce su, yana suna cewa wai ko dan na fara waka ne an fara sani na, shi yasa nake neman daga musu kai da waye.
Kuma ba haka ba.
Eh to gaskiya bakan damiyan waka na wani waka ne da nayi mai suna Zainaba.
Ta soyayya
singin ne shi nayi shi.
To ai singin din.
Shi ne nake cewa wata rana ba zai wuna mance ba, da ni da Zainaba ne mun shirya zamu yawo ne cikin garin Kano ta Dabo ne. Zainaba ta yi kira cikin wayana, ta ce da ni Adam Jonko ka shirya, na ce ta kara jira na dan.
Wani irin ka taɓa fuskantar ƙalubale a wannan harka ta waka?
Eh to harkar waka gaskiya ban taɓa fuskantar irin babban ƙalubale ba sosai, amma ina fuskanci kananan ƙalubale sosai da sosai, saboda ainihin yadda harkar mu take faruwa yake kasancewa ya kamata a ce manya suna dafawa kanana yayin da suka bauta shi da wai. To amma mu ba su da irin wannan tunanin. Wannan dalilin ne ma yasa na ƙirƙiri record nawa wanda ake kira da suna Jagzi Record, wanda ni ne nake wannan jagorancin wannan record din.
Kana taimakawa masu tasowa?
Eh abinda nake shirin yi kenan. Ina share mutum ko gada kana da basira, baka da kudin da zaka je kai aikin, insha Allah zamu kokarin biya maka je.
Ga zabe nan kan hanya. Shin akwai an fito da wata waka ko ana da niyyar fito da wata waka da za a zabura da matasa?
Eh gaskiya ne. Yanayin zabe akwai wagan da muke shirin saki da record din mu, insha Allah muna kokarin yin production din sa. Wagan zai yi magana ne akan matasa su guji harkar banga da kuma shaye-shaye da basu kuɗi su je su aikata ba daidai ba a lokutan zabe. Ya kamata su aikata abubuwan da suka dace, domin matasa su ne manyan gobe, saboda su ma za su iya kasancewa a kowane irin mataki a nan gaba a rayuwa.
To al'adan wannan shi muka yi wa mawaki tuke.
Eh.
Mu ce mana baki ko mana amshi. Yarera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kan mata akwai salula ko iPhone ko laptop. Idan muka tafiye ka, za ka iya mana baiti ko amshi ko za ka sha kayi?
A'a, ba zan sha kayi ba, zan ku iya kokarin yi. Hey boys of America, tana kira ne gurin matasa mu canza halaye. Mu daina shaye-shaye da yin aikin da ba fada cikin al'umma da tada hankula.
To dandali na godiya.
Okay, so ni ma na gode.
Ambaraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.